إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو چی گبا دا کرتل لتافن قلوب المرام إن شاء الله تعالى هنا چکن كتاب الصلاة باب شروط الصلاة زامو کرنتا دا كان حديثي ندري بيو دا تلاتين دا هدو wannan darasi yana karantar da mu hukuncin magana a cikin sallah. Wa an Muawiyata bin al-Hakami radiyallahu anhu, an karbo hadisin nan daga Muawiya bin al-Hakam, Allah ya kara masa yarda. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لله إتوانا صلى باب وانا أبو دقا چكم مغنغنو متاني وان دا يكي انغنطا أيش أچكنتا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. باب وانا أبو دقا مغنغنو متاني وان دا يكي انغنطا أيش أچكن صلى إنما هو التصبيح. شي دي كوي أبين دا أكي إيه إيه أجكين صلى شيني تصبيحي والتكبير دا كبر وقراءة القرآن دا كما كراتون القرآن. رواه مسلم. الإمام مسلم يرويتو حديث ينا كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة حديثنا دريب يد تلاتين دا بقي ونو kaɗan ne daga wani hadisi mai tsawo kamar yadda muka sha bayani. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yakan taƙaita hadisi mai tsawo saboda baya son littafin sai ya girma. Hadisin yana da tsawo, ya shahara da sunan hadisul jariya. Malamai suna masa inkiya wannan hadisin. Inkiyar da suke masa ita ce hadisul jariya, labarin wata baiwa, saboda hadisin ya tabbatar da hukunce-hukunce masu yawa. Ko mun yi bayani a kan wannan hadisi a babu bayani shay'in min anwa'is sihri a darasin kitabul fathil majid. Wato yanda hadisin ya zo, عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله وان لوكتي إنا صلى تارد من زون الله صلى الله عليه وسلم إذ أطاس رجل من القوم سيوان متندق اتكين جماعة عند أكي صلى دسو اتكين مسلاتي جاي أتشاوى أطاس رجل من القوم وان متندق اتكين جماعة عند أكي صلى دسو جاي أتشاوى فقلت سيدتي يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم سيمتاني سكا جيفيني دقننسو وطو سنة تكلونا babu dai wanda yayi magana amma an kora min ido ramanil qaumu bi absarihi fa qultu sai nace wa sukla ummiya wa sukla ummiya wato kamar kaito uwayen wasu sun yi asara abin da ya fada kenan ma sha'anukum tanzuruna ilayya me yasa me ku kuke kallo na haka ana cikin sallah فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم سيسونا دوكان تنيو ينسو دتافكا هنوانسو واتو ألامر سنة شوا ييشورو فلما رأيتهم يصمتونني لوكا تشند نغا سنة أمرنيني غريني إن يشورو لكني سكتت سينا يشورو فلما صلى رسول الله لوكا تشند منزون الله يغم صلى صلى الله عليه وسلم yace fa bi abi huwa wa ummi ina fansar babana da mamana ga manzon Allah wannan kalma ce ta girmamawa wanda larabawa sukan fadi bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ban taba ganin wani mai karantarwa wani malami kafin shi ko kuma a bayan shi ahsana ta'liman minhu wanda yafi shi kyawun karantarwa ba inji Muawiya bin al-Hakam ban taba ganin wani mutum kafin gani na da manzon Allah ko kuwa bayan gani na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba gani mutumin da yafi manzon Allah kyawun karantarwa ba yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma kaharani bai murtuke min fuska ba wato bayan an gama sallah lokacin da manzon Allah ya jiyo ya kalli sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai daura fuskansa ga Muawiya bin al-Hakam ba wala darabani kuma bai dake ni ba wala shatamani bai zage ni ba kala sai dai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi salata ita wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas babu wani abu daga cikin maganganun mutane wanda yake inganta a yi shi a cikin ta inna ma huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul qur'an tasbihi kawai ake a sallah ko kabbara ko kuma karatun alqur'ani yana cewa au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ko yana kama da abin da dai manzon Allah ya faɗa wato bai wuce hakan ba kuntu sai nace ya rasulullah inni hadisu ahdin bi jahiliya wato ni mutun ne dake sabon rabuwa da al'ada ta jahiliya wato bai dade da musulunta ba وقد جاء الله بالاسلام غاشي الله يا كاو الدين المسلمي وان منا رجالا ياتون الكهان اcikinmu a garinmu akwai mutanen da suke zuwa wurin bokaye faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala ta'tihim kai karkaje qala sai yace wa minna rijalun yatatayyaruna daga cikinmu akwai mutanen da suke canfi قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي ذاك شيء يجدونه في صدورهم شي كانفي ابو ني وند متان دي سكي سامو ا كيرازنسو ا cikin zukatansu wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa kowanne dan adam yana iya samun canfi a zuciyarsa amma fala yasuddannakum kada ya hana su aikata abinda zasu yi قال قلت سي نتي ومننا رجال يخطون daga cikin mu akwai mutanen da suke zane a ƙasa bugun ƙasa قال سي النبي صلى الله عليه وسلم yace kana nabiyyu min al-anbiya yakhuttu an taba samun wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda yake zane a ƙasa faman wafaqa khattahu fazaka wanda ya dace da zane irin na wannan annabin to wannan babu laifi wannan malamai suna cewa ana kiransa at-ta'aliqu bil muhal an rataya hukunci da abin da ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya hukunci da abin da ba zai yi ba shine at-ta'aliqu bil muhal misali Muawiya bin al-Hakam yace ya rasulullah akwai daga cikin mu mutane wadanda suke bugun ƙasa suna zane a ƙasa sai bayanin al'amari na gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haramun bane me yasa bai ce haramun ba saboda an taba samun annabin Allah wanda Allah ya shar'anta masa yin haka kaga in yace haramun ne yana iya shafan abin da wancan annabin Allah yayi saboda haka sai manzon Allah yace kana nabiyyun min al-anbiya yakhuddu, an taba samun annabin da yake zane a ƙasa. Faman wafaqa khattahu, wanda yayi zane a yanzu zanan sa ya dace da na wancan annabin, fa zaka to ba laifi. Wato kamar annabi yana cewa ku daina, saboda babu wanda zai iya zanan irin na wancan annabin Allah, tunda shi wancan annabi da ya riga ya tafi, bai bar littafi na karantarwa yanda za a yi wannan zanan ba. Kaga babu yanda za a yi kai zane ya dace da wannan annabin. Kamar manzon Allah yana nuna cewa wannan shari'a ce ta zamanin wani annabi da ya gabata, amma yanzu haramun ne. In ka duba sharhin wannan hadisi, bayanin al-Imam an-Nawawi, sai ya ce wa kanat li jariyatun tar'a ganaman li qibla Uhudin, ina da wata baiwa, baiwan tana zuwa tana kiwon awakai, tana min kiwon awakai ta nahiyar da dutsen Uhud yake wal jawaniya, da arewacin Madina. Arewacin Madina suke kiransa al jawaniya a wancan zamani. Ina da wata baiwa tana kiwon awakai, tana zuwa yankin dutsen Uhud da arewacin Madina tana kiwo. Fa tala'tu zata yaumi, wata rana da na binciki dabbobina, fa iza zi'ibu qad zahaba bi shatin min ganamiha, sai na tarzda cewa ai dabba, wato dabban daji, ta cinye akuya guda daga cikin awakan da wannan baiwa take kiwo. Wa ana rajulun min bani adam, ni kuwa mutum ne daga cikin yan adam. Asafu kama ya asafuna, ina fusata kamar yadda yan adam suke fusata. Saboda haka ganin cewa akwai akuya guda da ta ɓace, sai raina ya ɓaci. Lakini sakattu ha, sai na mari ita wannan baiwa sakkatan, marin mai tsanani. Da larabci ana cewa as-sakka, ana nufin abbarbu shadid bi shay'il arim. Idan aka daki mutun duka mai tsanani ana kiransa as-sakka, musamman idan an bugi mutun da abu mai fadi. Shi yasa aka fi amfani da cewar mari, shi ake kira as-sakka da larabci. Wato sai ya mari ita wannan baiwa. Fa ataitu rasulullah, sai na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, nazo na same shi na bashi labari ga abin da ya auku tsakani na da ita wannan baiwa. Fa azzama zalika alayya, sai manzon Allah ya girmama wannan abin da na aikata, ya nuna cewa na aikata abu ba karami ba. Anan malamai suke cewa akwai hikima. Kaga Muawiya ibn al-Hakam yayi magana a cikin sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah bai tsananta mar ba. Ana nan Muawiya ibn al-Hakam ya mari baiwarsa, ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya tsananta mar akan wannan. Me yake nuna ma? Yana nuna maka cewa manzon Allah ya tsananta akan haƙƙi na dan adam, ya sassauta akan haƙƙi na Allah. Me dalili? Saboda haƙƙi na dan adam dole sai dan adam ya yafe ma, dole sai an samu kaffara, dole sai an samu yafewa tsakaninka da mai haƙƙi. Amma haƙƙi na Allah yana iya gafarta maka, kuma baka nemi gafaran ba, saboda dalilin wasu ayyuka masu kyau da kai daga baya, inda ake cewa innal hasanati yuzhibna sayyiati. Shi yasa manzon Allah bai tsananta mar ba lokacin da ya magana ana cikin sallah, amma da ya taho gare shi ya ce ya mari baiwa, Muawiya ibn al-Hakam ya ce fa azzama zalika alayya, manzon Allah ya tsananta wato abin da na aikata, ya tsawatar min. Fa kuntu, sai nace ya rasulullah, afala u'tiku ha, ko dai in yanta ita wannan baiwa ne saboda in samu gafaran Allah? Kada, sai manzon Allah ya ce itini biha, ka zo ka kawo min ita wannan baiwa. Fa ataituhu biha, sai na zo masa da ita wannan baiwa. Fa qala laha, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ita wannan baiwa, aina Allahu, ina Allah yake? Qalat, sai ta ce fis sama'i, yana cikin sama. Kada, sai manzon Allah ya ce man ana, ni kuma waye? Qalat, sai ta ce anta rasulullah, kai manzon Allah ne. Kada, sai manzon Allah ya ce a'tiqha fa innaha mu'mina, ka yanta wannan baiwa saboda ko tana da imani. Wannan hadisi ne shahararre, shi yasa ake kiransa hadisul jariya. Labarin ita wannan baiwa ya kunshi ilimi mai yawan gaske, musamman ta sashin tauhidi. Kuma hadisi ne da ya inganta, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a littafin Fathul Bari, sharhin Sahihul Bukhari, yana kitabu tauhid babu qaulillahi tabaraka wa ta'ala, قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ينا شرح الحديث الى 6941 ينا مجلد 13 شاف من 359 ابن حجر يجي في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت مؤمنة قالت نعم da farko manzon Allah yace ke mu'mina ce tace eh ni mu'mina ce qala sai yace aina Allah ina Allah yake qala sai tace fis samai Allah yana cikin sama fa qala sai yace a'tiqha fa innaha mu'mina ibn hajar yace wa huwa hadithun sahihun akhrajahu muslim haka in ka duba sharh sunna littafin al-imam al-bagawi mujallad na 3 shafi na 43 yana cewa hadha hadithun sahihun akhrajahu muslim hakanan al-imam az-zahabi akwai littafin sa wanda ya rubuta akan bayanin daukakan Allah sunan littafin al-ulu lil aliyil ghaffar wanda muhammad nasiruddin al-albani yayi masa takhriji in ka duba shafi na 14 dai al-imam sanani al-litafin subulus salam wato malaman hadisi da yawa sun tabbatar da ingancin wannan hadisin kasancewar al-Imam Muslim ne kadai ya ruwaito hadisin banda al-Imam Bukhari wannan baya nuna cewa hadisin yana da rauni hadisi ne da ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka kaffaran gafaran da Allah zai ma Muawiya a dalilin marin wannan baiwa shine ya yanta ta wannan saboda akwai hadisin da yazo kuma har yanzu a cikin sahihu muslim yana kitabul ayman babu sihhatil mamalik wa kafarati man latama abdahu hadisi na 6657 hadisin abdullah ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man latama mamlukahu duk wanda ya mari bawansa au barabahu ko ya daki bawansa fa kaffaratuhu an yu'tikahu kaffaran zunubin sa shine ya yanta wannan bawa idan mutun ya mari bawa ko ya dake shi yana son ya samu gafaran Allah to sai ya yanta wannan bawa saboda haka yasa Muawiya ya yanta ita wannan baiwa saboda ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba wa an zaid ibn arqam an karbo hadisi daga zaid dan arqam annahu qala inna kunna lanatakallamu fi ssalati ala ahdi an-nabi lallai mun kasance muna yin magana a cikin sallah a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi sai ya fassara maka abin da yake nufi da cewa suna yin magana sahabbai idan ana sallah yukallimu ahaduna sahibahu dayan mu yana magana da abokinsa idan aka ce abokinsa na gefan shi shine sahibahu dayan mu yana magana da na gefan sa bi hajatihi yana gaya masa bukatarsa ana hira alhali kuma ana sallah wannan a farkon musulunci kenan hatta nazalat har dai aya ta 238 ta suratul baqara ta sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallam hafibu ala salawati was salatil wusta وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين كسايا غا الله اصلى كنا ماسو تواليو اذا za a samu tawali'u dole mutun ya shiru fa umirna bis sukut daga lokacin sai aka mana umarni mu yi shiru kuma ba shiru kadai ba wa nuhina anil kalami aka hana mu yin magana muttafaqun alai an hana mu yin magana hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim wal lafdhu li muslimin amma wannan lafazi da yazo da ya kawo a bulugul maram lafazi ne na riwaya ta al imam muslim yana kitabul masajid wa mawadhi'is salati babu tahrimil kalami fi salat hadisin 539 sai da shi al imam muslim bai kawo ayar gaba ɗayan ta ba illa kawai karshen ta saboda shine mahallu shahid wa qumu lillahi qanitin idan ka duba littafin al-mughni littafin ibn qudama a mujallad na farko shafin 335 yana cewa wa man takallama amidan aw sahiyan batalat salatuhu, duk wanda yayi magana da gangan ko a halin rafkanuwa sallarsa tana baci. Amma al-kalamu amdan, yin magana a cikin sallah da gangan, abinda ake nufi inji Ibn Qudama, wa huwa an yatakallama aliman annahu fi salati, mutum yayi magana yana sane da cewa yana cikin sallah, yana sane da cewa yana cikin sallah yayi magana, ma'a ilmihi bi tahrimi zalika, sannan kuma ya san cewa yin magana a sallah din haramun ne, li ghairi maslahati salati, inda ba maganar da ta shafi ita sallan ba, saboda ai akwai maganganu da ake a sallah, amma waɗannan maganganu sun shafi sallah, saboda haka babu laifi a kai. Wato idan mutum yayi magana a sallah alhali bai san cewa babu kyau ayi magana ana sallah ba, wannan sallar sa ba ta baci. Me dalili? Saboda hadisin Muawiya ibn al-Hakam da muka karanta, kaga Muawiya ibn al-Hakam yayi magana a sallah, sahabbai suna ta tsawatar masa, suna masa ishara da cewa yin magana a cikin sallah babu kyau. Bayan an gama sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallar sa ta baci ba. Kaga ya gwada cewa dan mutum yayi magana a sallah a halin rashin sani, wannan sallar sa ba ta baci. Don haka yasa Ibn wato a cikin littafin Al-Mughni Ibn Qudama yake cewa wa huwa an yatakallama aliman annahu fi salati ma'a ilmihi bi tahrimi zalika, mutum ya san cewa an haramta amma duk da haka yayi magana a sallah, sallar sa ta baci. Amma idan bai sani ba, sallar sa ba ta baci, kamar yanda ya auku ga Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu anhu, li amrin yujibu al-kalam fa tabtulu salatu ijma'an. Don haka an samu ittifaqin malaman sunna akan cewa duk wanda yayi magana yana cikin sallah, maganar da gangan sallar sa ta baci, ijma'an, inji Ibn Qudama. Sannan haka Ibn al-Munzir a littafin sa Kitabul Awsat a mujallad na uku shafi na 234 shi ma yace ijma'a ahlul ilmi, malamai sun yi ittifaqi, masana sun yi ittifaqi, fahimtar su ta zo daya, ala anna man takallama fi salatihi amidan, wanda yayi magana yana cikin sallah da gangan, wa huwa yuridu salaha salatihi, yana nufin ya gyara sallar sa, anna salatahu fasida, sallan ta baci. Meye hujja? Saboda hadisin Muawiya ibn al-Hakam da muka karanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada bayan ya gama sallah, manzon Allah yake ce masa sahabbai, inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, babu wani abu da ya danganci maganganun mutane wanda yake inganta a yi shi a cikin sallah, inna ma hiya at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul qur'an, hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito, da kuma hadisin Zaid ibn Arqam wanda muka karanta yanzu. Zaid ibn Arqam yana cewa kunna natakallamu fi salati, mun kasance da muna yin maganganu idan muna cikin sallah, yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa ila janbihi, a wata riwaya mutum yayi magana da abokinsa yana gefansa yana gaya mar damuwarsa, hatta nazalat, har dai Allah ya saukar da wa qumu lillahi qanitin, aya da take suratul baqara. Kaga an samu malami biyu. Sannan Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala shi ma cikin majmu'u fatawa mujallad na 22 shafi na 615 shi ma yace wa haza mimma tafaqa alaihi almuslimun, cewa mutun yayi magana ana sallah da gangan, wannan an yi ittifaqi, haramun ne ittifaqan, babu wani malami wanda yace sallar mutun tana inganta. Sannan sai yace wa qad tanaza'a al-ulama'u fi an-nasi wal-jahili wal-mukrahi wal-mutakallimi li maslahati salati, banda wanda yayi magana da gangan, ai ana samu wanda yayi magana a halin mantuwa, da wanda yayi magana a halin jahilci, da wanda aka tilasta shi yayi magana, da wanda yayi magana saboda gyara sallah, kaga kenan akwai uzuri game da magana su ba da gangan bane suka yi, anan ne aka samu sabanin fahimta tsakanin malaman sunna, domin ita magana tana da fadin ma'ana. Saboda haka yasa Ibn Hajar bayan ya kawo hadisin Muawiya ibn al-Hakam, ya kawo hadisin Zaid ibn Arqam, wanda waɗannan hadisai guda biyu sun tabbatar da lallai magana a sallah haramun ne. Amma hadisin Muawiya bin al-Hakam ya yi bayani, akwai wata magana wacce Allah ya halatta a cikin sallah. Maganar ita ce at-tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an, da ita ma magana ce. In ka ce subhanallah magana ne, Allahu akbar magana ne, qira'atul Qur'an magana ne. Waɗannan maganganun su Allah ya halatta a yi su a sallah. Amma magana waɗanda bai danganci waɗannan ba fa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasluhu fiha shay'un min kalamin nasi, duk wani abin da ya danganci maganar ɗan adam a sallah haramun ne, sai dai waɗannan jisim da ya shafi zikirin Allah wanda ya kunshi tasbihi, kabbara, qira'atul Qur'an. Don haka yasa ya kawo hadisin Abu Huraira, shi ma yana ware wani nau'in magana wanda ba a hana ba in ana cikin sallah. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce at-tasbihu lirrijali, haka ne ko? Tasbihi ga maza ne, wat-tasfiqu lin-nisa'i, tafi kuma ga mata. Maza su ce subhanallah shine tasbihi, mata kuma su yi tafi shine abinda shari'a ta ba su dama. Muttafaqun alayhi. Wato yana cikin Sahihul Bukhari, Kitabul Jum'ati, Abwabul Amal fi Salati, hadisi na 2203, hadisin Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu, ga hadisin Abu Huraira. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim, Kitabul Salati, babu tasbihir rajuli wa tasfiqil mar'ati, hadisi na 422. Yace zada Muslimun, al-Imam Muslim yayi ƙari a riwayarsa, wato an samu ƙari a riwayar al-Imam Muslim, kalmar fi salati at-tasbihu lir-rijal wat-tasfiqu lin-nisa'i fi salati, maza suke yin tasbihi, mata suke yin tafi a cikin sallah. Akwai hadisin Sahal bin Sa'ad wanda mun riga mun karanta a baya, wanda yana da tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yin sulhu, kafin ya dawo Bilal ya gabatar da sayyidina Abubakar ya limanci jama'a. A cikin wannan hadisi mai tsawo, bayan an gama sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbai, mali arakum aksartum at-tasfiqa, menene yasa naga kun yawaita yin tafi a cikin sallah? Saboda ana cikin sallah sai manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam ya dawo. Lokacin da manzon Allah ya dawo, ga sayyidina Abubakar kuma yana limanci. Saboda haka sahabbai sai suna ta yin tafi, saboda sayyidina Abubakar ya gane manzon Allah fa ya dawo. Bayan an gama sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbai, menene yasa naga kuna yawan tafi? Aksartum at-tasfiqa man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih, wanda wani abu ya dame shi game da sallah yayi tasbihi yace subhanallah, fa innahu idha sabbaha iltafattu ilayhi, idan mutum yayi tasbihi to za a waigo. Wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna, idan liman ne kai tasbihi, idan mutum yana sallah aka yi mai tasbihi, kaga zai iya waigawa ya ga me ke faruwa. Manzon Allah yana cewa wa innamat tasfiqu lin-nisa'i, mata kadai suke da damar yin tafi. Wannan shi yake gwada maka lalacewar zamani. Yanzu ci gaba ya zo da mazan da matan, duk tafi ake ko? Akwai riwaya ta al-Imam al-Baihaqi wanda Abu Huraira ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana cewa idastu'zina 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa iznuhu at-tasbihu, idan aka nemi izinin mutun yana cikin sallah, aka yi maka magana kana cikin sallah, izininka shine kai subhanallah. Wa idastu'zina 'ala al-mar'ati wa hiya tusalli, idan aka nemi izinin mace tana sallah, fa iznuha at-tasfiqu, izininta shine tayi tafi. الإمام البهكي رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ودن سكر رواية حديثي غمدا ينتسبيه غنمج أصلا دا ينتافي غمشي أنا صلا ودن متعني سكر رواية حديثا غبات ينسو أمين تنتم مالميني ودن حديثي سوين إنغان تدقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دون حكي يسأل الإمام النووي a sharhin wannan hadisi da muka karanta na Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, a littafin sa Sharhu Sahihi Muslim juz'i na 4 shafin 120, yace fa tabribu batna kaffi hal aymani ala dhahri kaffi hal aysari, tafin da mace za ta yi, tafi da mace za ta yi shine za ta buga batna kaffi hal ayman cikin tafin hannunta na dama, ala bahari kaffi hal aysar ta buga bayan tafin hannunta na hagu. Kaga ba za a hada cikin tafin dama da cikin tafin hagu ba, za a dauki cikin tafin dama a buga bayan tafin hagu. Kaga sabanin yanda mutane ma suke tafiya yanzu, saboda tafin da ake a yanzu tafi ne na mawaka, tafi ne na wato kida da rawa, ba tafi ne wanda shari'a ta ce a yi a cikin sallah ba. Tafin da za a yi a cikin sallah wanda aka ba wa mace dama banda namiji, saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar innama tasbihu lirrijal, maza suke da damar su yi tasbihi, wa tasfiqu linisa'i, mata kuma suke da damar su yi tafi. To tafin da mace za ta yi, za ta buga cikin tafin hannunta na dama akan bayan tafin hagunta hannunta na hagu. Yace wala tabribu batna kaffin ala batni kaffin, kada ta buga cikin tafin dama da cikin tafin hagu. Idan ta yi haka ala wajhil la'ibi wal lahawi, wannan yana fuskar wasa da wato shagalta, wasa da shagalta. Fa in fa'alat hakaza, idan ko ta buga cikin tafin damanta da cikin tafin hagunta tana sallah, ala jihatil la'ibi, a wannan fuska na wasa, batala salatu, ha sallar ta bace, limunafatihi as-salati, saboda ya saba ma yanda ka'ida ta sallah take. Haka ma cikin littafin sa Al-Majmu yayi bayani, yana cewa akwai siffofi yanda ake buga tafin, yayi bayani kabar siffofi guda uku. Yana Al-Majmu Sharhul Muhazzab mujallad na shafi na 14, yace wa sifatu tasfiki, yanda ake buga, yanda ake tafin, an tabriba bi dhuhuri kaffi hal yumna, dhuhuri kaffi hal yumna, bayan tafin hannunta na dama, batna kaffi hal yusra, ta buga cikin tafin hannunta na hagu. Kaga sifa ya saba ma wancan bayani da ya littafin Sharhu Sahihi Muslim, ta buga bayan tafin hannunta na hagu na dama a cikin tafin hannunta na hagu. Na daya, na biyu, aw akasuhu, koko sabanin haka, sabanin haka shine bayan tafin hannunta na hagu ta buga a cikin tafin hannunta na dama. Kaga ba za a hada dai ciki da ciki ba, sai dai baya da ciki, ko dai bayan dama a buga cikin hagu, ko kuma bayan hagu a buga cikin dama. Wannan fahimta duka ta tabbata daga malaman sunna. Sannan yace wakila, akwai kuma wata fahimtan, tabribu aksara asabi'i hal yumna, zata buga mafi yawan yatsunta na hannun dama, mafi yawa ba duka ba, wato ba ma tafin hannun ba, yatsunta mafi yawan su na hannun dama zata buga, ala bahari asabi'i hal yusra, ta buga bayan yatsun hannunta na hagu, yatsunta na dama ba tafin hannun ba, yatsu na hannunta na dama za ta buga bayan yatsun hannunta na hagu. Sannan ya ce wakila tabribu usbu aini, akwai waɗanda suke cewa yatsa biyu ne ma kawai, ba mafi yawan yatsun ba, wato ba guda uku ba, ba kuma yatsu hudu ba, za ta yatsa guda biyu kawai za ta buga, ala baharil kafi, a bayan tafin hannunta. Wal jami'u mutaqarib, yace duk waɗannan bayanai da aka gabatar suna kusanci da juna, babu laifi a kai. Abinda dai ake nunawa, kada a hada cikin tafi da cikin tafi. Wal awwalu asahhu wa ashhar, amma fahimta ta farko ita ce mafi inganta, kuma ita ce mafi shahara, abinda ya tabbata a tarihi, yanda ake tafi, yanda mace za ta yi tafi in tana sallah saboda aukuwan wani abu, shine za ta buga wato batna kaffi hal aymani ala dhahri kaffi hal aysar, cikin tafin hannunta na dama ta buga a bayan tafin hannunta na hagu. Domin idan ka ce za ta buga yatsu biyu ne, kaga ba za su yi karan da har wani zai iya ji ba domin dama ana so ne in ta buga din a ji kara saboda a fahimci tana da bukatar a yi mata wani abu qala ashabuna yana cewa wala tabribu batna kaffin ala batni kaffin fa in fa'alat zalika ala wajhi al-la'ibi battalat salatuha li munafatihi al-khushu kamar yanda ya fada a sharhu sahih muslim wa mimman sarraha bi butlan salatiha idza fa'alat ala wajhi al-la'ibi al-qadi abu tayyib daga cikin malamai da suka ce sallar mace na baci idan ta hada cikin tafin hannu da na dama da hagu tai tafi a cikin sallah daga cikin wadanda suke da wannan fahimta akwai al-qadi abu tayyib fa in jahilat tahrimahu lam tabtul amma idan mace ta jahilci hakan babu kyau bata sani ba ta taba yi alhali kuma a cikin jahilci sallar bata baci ba saboda Allah subhanahu wataala bai kama mutum da laifin abin da bai san shi ba don haka cewa mata za su yi tafi maza za su yi tasbihi wadannan abubuwa guda biyu yace sunnatani sunnoni ne guda biyu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yana cewa zakarna anna mazhabana istihbab at-tasbih lirijal wa at-tasfik lilmar'ati idza nabaha shay'un idan namiji wani abu ya dame shi yana cikin sallah zai ce subhanallah mace kuma fa za ta yi tafi wa bihi qala al-imam Ahmad wa Dawud wa al-jumhur akasarin malaman sunna wannan ita ce fahimtar su amma al-imam Malik yana cewa tusabbihu al-mar'atu aiban ita ma mace za ta yi tasbihi ita ma mace za ta yi tasbihi wannan shine fahimtar al-imam Malik sabanin akasari malaman sunna me yasa al-imam Malik yake da wannan fahimta saboda me saboda raba mutane da wani abu wanda zai iya kama da shagalta alhali suna cikin sallah manzon Allah ya ba da damar mace ta yi tafi matan da aka yi magana akan su mata ne da suka san darajar addinin Allah mata ne da suka san wato hukuncin Allah subhanahu wataala sannan suna girmama ibadar Allah mata na yanzu in aka ce su yi tahifa ba mamaki kuma su kama gada ana cikin sallah kaga al-imam Malik sai ce to a'a da mazan da matan kowa ya tasbihi kaga wannan ma akwai dalili amma sauran malamai al-imam Ahmad al-imam Shafi'i al-imam Abu Hanifa yana cewa wa wafaqana Abu Hanifa ta idza qasada al-musalli bidhalika shay'an min maslahati salati al-imam Abu Hanifa shi ma fahimtar sa kenan idan dai gyara ne zaka yi kuma gyara ta shafi sallah to kai subhanallah koko ita mace tayi tafi wanda shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa akwai nau'in magana wanda aka shar'anta a yi shi a cikin sallah akwai nau'in magana wanda aka shar'anta a yi shi a cikin sallah don haka ibnul qayyim al-jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yana magana akan raddu sunnati sahiha fi tasbihi al-musalli idza nabahu shay'un yace wa taharimul kalami kana qabla al-hijra ainihi haramta yin magana wato a farkon musulunci mutane suna yin magana idan ana cikin sallah kamar yanda Zaid ibn Arqam ya bada labari saboda Zaid ibn Arqam yana cikin dadaddun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan a zamanin farko kenan amma tun kafin a yi hijira qabla al-hijra sai Allah ya haramta yin magana ana sallah wa ahadithu at-tasbih ba'da zalik sannan bayan an yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ne da Muawiya bin al-Hakam yayi magana ana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin ga abin da ya dace ayi wa ahadithu at-tasbih ba'da zalik saboda haka hadisai da suke magana za a yi tasbihi a sallah su kuma bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka shar'anta don haka kenan babu wani hukunci da ya shafe wani hukunci yana cewa fa da'awa naskhiha bi ahadisi tahrimil kalami muhalu wala ta'aruba bainahuma bi wajhin ma babu kuma karo da waɗannan hadisai suke majuna domin in kace subhanallah laysa min al kalami allazi muni'a minhu al musalli dan tayi wani idan yaji hadisin Zaid ibn Arqam mun kasance muna magana a sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta suratul baqara a dalilin saukan wannan aya aka hana mu yin magana nuhina anil kalam to wani sai ya ce to shi kansa tasbihin ai magana ne wannan dalili yasa Ibn al-Qayyim yace la subhanallahi magana ce amma ba jinsin wacce aka hana ba bal huwa mimma umira bihi subhanallahi ma yana cikin abin da aka yi umarni mutun yayi in yana sallah amru ijabin aw istihbabin imma umarnin ya zama wajibi ne ko ya zama mustahabi ne idan kana sallah akwai nau'ukan zikiri wanda kake yi akwai nau'ukan zikiri wanda kake a cikin sallah saboda haka subhanallahi bai shafi ainihin wato maganar da aka hana idan mutum yana sallah ba don haka waɗannan hadisai da muka karanta hadisai guda uku hadisin Muawiya bin al-Hakam hadisin Abu Huraira hadisin Sahal bin Sa'adin sun kebe mana wani nau'in magana wanda ba a hana mutum yayi in yana sallah ba wani irin magana ne kana iya kiransa gaba daya al-azkar wato zikiri in dai zikiri ne babu laifi shi yasa a hadisin Muawiya bin al-Hakam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa subilla tasbihi ko kuwa ya shafi kabbara ko ya shafi zikirin alqur'ani don haka idan kace zikiri ya hade duka waɗannan abubuwa guda uku din in ka duba littafin lisanul arab littafin al-imam muhammad bin mukrim ibn manzur wanda shekara 723 da mutuwa a mujallal na 4 shafin 310 yana cewa az-zikru as-salatu az-zikru qira'atul qur'an az-zikru at-tasbihu az-zikru ad-du'a'u az-zikru ash-shukru az-zikru at-ta'a wato zikiri yana da ma'ana da yawa sallar ita kanta zikiri ne karatun al-qur'ani zikiri ne tasbihi zikiri ne sannan addu'a ma zikiri ne kai godiya ga Allah zikiri ne biyayya ga Allah shi ma zikiri ne wannan babu shakka shine ya dace da ma'anan zikiri a shari'ar musulunci wanda akasari litafai da suke fassara kalmomi na larabci haka zaka samu kamar misali al-qamusul fiqhi litafin al-sheikh muhammad qal'aji shafin 137 mu'jamul lughatil fuqaha shafin 214 don haka kenan zikiri babu laifi dan mutun yayi shi yana sallah zikirin nan kuma yana da ma'ana mai fadi kamar yadda muka ji karatun alqur'ani zikiri ne tasbihi zikiri ne addu'a zikiri ne don haka kenan akwai wasu nau'uka na magana wanda an halatta mutun yayi su yana cikin sallah to anan ne inji Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala inda aka samu sabani magana tsakanin mutun da mutun wannan haramun ne ittifaqan magana zance tsakaninka da wani ana sallah haramun ne da zarar mutun yayi sallar sa ta baci wannan babu sabani akai amma kuma akwai nau'in magana wanda shari'a ta halatta wanda shine yake abinda ake kira zikiri to wannan zikirin nan ne inda sabanin fahimta yazo wanda insha Allah ta'ala zamu ji bayanin da malamai suka yi akai malamai suka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin zikiri a cikin sallah. Zikiri nau'in magana ne. Zikiri nau'in magana ne. Wato shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Muawiya bin al-Hakam yace innama huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul Qur'an bayan ya ce la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Sai ya ware innama huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul Qur'an. Wannan ya nuna cewa tasbihi da kabbara da karatun alqur'ani a cikin sallah maganganu ne su ma amma ba su bata sallah saboda haka kenan zikiri baya bata sallah to amma zikirin malamai sun kasa shi kamar kashi biyar dangane da meye sallah kashi na farko shine ita addu'a kanta a sallah ta jami'i yani az-zikr wa du'a fi salatil jama'a mutun yayi wani zikiri yayi wata addu'a ana sallah na jami'i wanda zikirin nan ko addu'an nan ba asali yana daga siffan ita sallar ba wato kamar misali idza zakara al-imam rabbahu wa sa'alahu fi salati inda mururihi bi zikri al-jannati aw an-nar ana samun malamai waɗanda suke yin haka ana samu dan akan yawaita yi mana tambaya akai liman yana karatu a sallar farilla da yazo wata aya da take magana akan azabar Allah sai yayi addu'a a fili imamu suna ji kamar misali suratul mu'minun aya ta 104 talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun sai limam yace Allahumma ajirna minan nar inda yaji zikirin wuta yace Allah ka kare mu daga azabar wuta aw qala Allahumma arzuqna baytan fil janna ko Allah ka mana arziki mu samu gida a aljanna idan ya kawo kan wata aya da take magana akan aljanna kaga asali asiffan sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu haka sallata jam'i ya zamanto zakai kana cikin wannan sallata jam'i zaka kawo addu'a lokacin da kake tilawa ba shakka wannan makaruhi ne yanda akasarin malaman sunna suka yi bayani akasarin malaman sunna sun ce babu kyau mutum yana sallata farilla yana sallata farilla yana tilawar alqur'ani yayi wata addu'a duk da cewa addu'an zikiri ne me yasa aka ce babu kyau gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana cewa abin da ya shafi tasbihi zikiri tilawar alqur'ani duk wannan babu laifi don an yi su a sallah kalma ta zikiri ko ta hada hadda addu'a amma me yasa malamai suka ce babu kyau kana cikin sallah kana karanta alqur'ani dan ka kawo wata aya da take maganar aljanna ka tsaya ka roki Allah ya baka aljanna ko ka kawo kan wata aya da take magana akan wuta ka tsaya ka nemi tsarin Allah game da ita me yasa malamai suka faɗa haka dalili saboda ya saba ma siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi wanda ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan farilla yana karanta alqur'ani zai dakata ya kama yin addu'a babu wannan hadisi babu wani sahabi da ya taɓa magana akai saboda haka abinda mutumin nan ya aikata ya saba ma sunnar manzon Allah to amma shin sallar tana baci haka ce a'a la tabtulu salatu sallar sa bata baci ba amma dai yayi abinda ya saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine abinda jumhurul fuqaha akasarin malaman fiqh suke faɗa kamar misali in ka duba bada'i'u sana'i fi tartibi shara'i littafin al-imam Ala'uddin bin Mas'ud al-Kasani shekara 847 da mutuwa a mujallar na farko shafin 235 tasashin mazhaba ta al-imam Malik akwai al-imam Muhammad bin Muhammad al-Khattab shekara 480 da mutuwa yana da littafin da ake kira Mawahibul Jalil sharhina mukhtasaru khalil yana mujallar da biyu shafin 253 da kuma jawahirul iklil jawahirul iklil sharhina mukhtasar yana mujallar na farko shafin 53 littafin Sheikh Salih Abdul Sami al-Abi wani malami ba misiri sannan tasashin al-imam Shafi'i akwai al-imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi al-imam an-Nawawi shekara 758 da mutuwa yayi magana akan haka a littafin Sarawdatu at-Talibin mujallar na farko shafin 396 da al-imam Muhammad al-Khatib al-Sharbini shekara 457 da mutuwa yana da littafi Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadl minhaj a mujallar na farko shafin 97 haka mazhaba ta al-imam Ahmad bin Hanbal in ka duba littafin Ibn Qudama al-Maqdisi al-imam Abdullah ibn Qudama shekara 814 da mutuwa mai littafin al-Mughni yana mujallar na farko shafin 709 da al-imam Muhammad ibn Muflihin al-Maqdisi al-Majrin Sheikhul Islam shekara 550 da mutuwa yana da littafi da ake kira Kitabul Furu ya shafi littafin fiqh na sashin mazhaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal mujallar na farko shafin 424 haka nan mazhaba ta al-Imam Shafi'i mazhaba ta al-Imam Shafi'i wato waɗannan mazhabobin gaba daya Malikiyya Shafi'iyya Hanafiyya Hanbaliyya waɗannan mazhabobi gaba ɗayansu sun tabbatar babu kyau mutum yana cikin karatun sallah sallan farilla ya dakata yayi wata addu'a saboda me ba wai addu'an ba zikiri bane addu'a zikiri ne amma saboda manzon Allah bai yi ba tunda manzon Allah bai yi ba to kai kar ka yi wannan dalili saboda zikiri kai ta sai a ce sallarka ba ta baci ba amma al-Imam Shafi'i yace idan kuwa abinda ka roƙa din haramun ne to sallan ta baci saboda ya saba ma nau'in addu'an da aka yi rangwame akai dalili akan haka shine waɗannan hadisai da muka karanta waɗannan hadisai da muka karanta da kuma la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci masahabbansa shekaru masu yawa ba a taba samun lokaci guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar jam'i ya dakata ya kama yin addu'a saboda karanta wata aya ba wa kazal a'imma min ba'dihi ila yawmin hadha ba ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai da suka biyo bayansa sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali halifofi da aka yi har zuwa yau ba a samu wani malamin sunna wanda ya aikata haka ba fa kana min al-muhtasati saboda haka babu shakka bid'a ne idan ka duba bada'i'us sana'i littafin al-imam al-kasani mujallad na farko shafin 235 sannan yin hakan kuma wahal da mamu ne idan liman zai ringa dakatawa yana tilawar al-qur'ani yayi addu'a ya karawa mamu tsawon lokacin sallah amma duk da haka waɗannan malamai suna cewa sallar ba ta bace ba me yasa saboda ita addu'a tana karawa mutum tawali'u kuma tawali'u zinatus salati inji malamai tawali'u ita ce kwalliyan sallah idan mutum yana addu'a yana dada samun nutsuwa yana dada samun tawali'u to wannan tawali'u dama abinda sallah take nema ne don haka don an samu ba a cewa sallar mutum ta bace amma dai bai kyauta ba nau'in zikiri na biyu shine mutum yayi addu'a din amma ba a sallar jam'i ba a salla tanafila mutum yana sallar nafila yana karanta alqur'ani inda ya kawo bayani game da aljanna kamar misali a suratul qamar aya ta 54 innal muttaqina fi jannatin wa nahar sai ya dakata اللهم اجعلني من المتقين ومن اهل الجنه كاغينا الدعاء كاهي يجي غبا دكارتو ان المتقين في جنات ونهر ما سكيا يا الله سنا شيغا cikin gidajen aljanna sai ka dakata yake ce ya Allah ka sani cikin masu kiyayewan ya Allah ka sani cikin masu shiga aljanna sannan yake ci gaba da tilawa fa yu'addu hadha fi'l min salati tatawwu yin haka a sallar nafila ya tabbata sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-af'al al-hasana yana daga cikin ma abin da ake so mutun yayi don haka fala tabtulu bihi salat sallah ba ta baci saboda an yi kuma wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suka fada wadannan littafai da muka ayyana in ka duba zaka taras malamai suna cewa ka dakata kai addu'a a sallar jami'i sallah ta farilla wannan bid'a ce ba kyau amma sallar dai ba ta baci ba sallar ba ta baci ba saboda baka zo da wani bakon abu ba in banda al-Imam Shafi'i da yake cewa idan haramun ka roƙa to sallar tana baci amma dai galibin malamai suna cewa sallar ba ta baci ba saboda an yi addu'an a ciki amma dai an saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma sallah ta nafila ce fa ayya ma kamata a ce kai haka ya kamata in ka duba al-majmu'u sharh al-muhazzam na al-Imam an-Nawawi mujallad na hudu shafi na 84 da kuma ɗaya littafin sa Rawdatut Talibin a mujallad na farko shafi 396 ana so musulmi idan yana sallah ta nafila idan kana sallar nafila in ka kawo kan wata aya da take magana rahamar Allah ka tsaya ka roƙi rahamar Allah idan ka kawo kan wata aya da take magana akan azabar Allah ka nemi tsarin Allah game da ita wannan azaba wannan sunna ce ta manzon Allah saboda hadisin Huzaifa bin al-Yaman Huzaifa ya bada labari yace sallaitu ma annabi nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan a wani dare lokacin da muke sallah da manzon Allah faftataha al-baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude suratul baqara da ita aka fara fa kuntu sai nace yarka'u inda mi'ati to ta yi manzo yayi ruku'i idan ya gama ayoyi guda 100 fama ba manzon Allah ya ci gaba abin sa fa kuntu nace yarka'u inda mi'ataini mai yuwa idan aka kai aya 200 manzo zai yi ruku'i fama ba annabi ya ci gaba abin sa fa kuntu yusalli biha raka'a to yanzu dai na sallame raka'a guda za a yi da suratul baqara famada aka wuce bakaran ma faftataha an-nisaa ya buda suratul nisaa faqara'aha ya gama ta thumma iftataha ala imran ya buda suratul ala imran faqara'aha ya karanta ta ya qara'u mutarassilan yana karatun sa a sake idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha duk wata ayan da manzo yazo wuce ta idan akwai tasbihi a ayan kafin manzon Allah ya wuce sai ya ce subhanallah wa idza marra bi su'alin idan ya wuce wata aya da ake bukatar a roki Allah sa'ala sai ya roki Allah wa idza marra bi ta'awuzin idan ya wuce wata aya wacce ake neman ake bukatar a nemi tsari ta'awuza sai manzo ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala sai da ya gama sun maraka sannan yayi ruku'i ka suranta awa nawa aka diba kenan a irin karatun manzon Allah ba namu ba saboda karatun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne daki daki a cikin nutsuwa shi yasa yace ya qara'u mutarassilan awa nawa zai dauke ka baqara an-nisaa suratu ala imran sannan ayi ruku'u lokacin ma da manzo yayi ruku'i yace subhana rabbiyal azim inji huzaifa fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi ruku'un ma da manzo yayi yana kama da dadewan tsayuwarsa summa rafa'a ra'sahu sannan ya dago kansa fa kala yace sami Allahu liman hamidahu fa kana qiyamuhu qariban min ruku'ihi tsayuwan da yayi yayi kusan yayi daidai da ruku'insa summa sajada yayi sujuda faja'ala yaqulu as-sujudar yana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu qariban min ruku'ihi sujudar manzo ya zama tana kusan ta zama daidai da ruku'insa wannan hadisin yana sunanun nasa'i malamai da yawa sun ce hadisin nan ya inganta kamar al-imam an-nawawi yace hadha hadisun sahihun in ka duba littafin al-azkar littafin al-azkar na al-imam an-nawawi shafi na 53 a wani bugun kenan a cikin littafin al-azkar akwai wannan hadisi na Huzaifa al-imam an-nawawi yace hadisin yana da inganci kuma al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisin kaga anan an samu tabbas kenan game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a cikin sallah a cikin tilawar sallah amma ta nafila a cikin tilawar sallah amma ta nafila ya'ani anna hadha mahmulun ala salatil layl sallar dare ne wa hiya min an-nawafil kamar yanda al-imam Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri ya fada me litafin Tuhfatul Ahwazi sharh sunan at-Tirmidhi wanda ya sharhi sunan at-Tirmidhi ana kiransa al-imam Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri shekara 81 da mutuwa in ka duba mujallad Nabi Shafi na 107 wannan ya nuna cewa ya kamata kai ma in zaka yi sallah ta nafilar dare kayi ta a irin wannan siffa ta sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai dalili na biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa amma sujudu fajtahidu fihi bid-du'a fa innahu kaminun an yustajaba laku idan kun yi sujuda ku dage wajen addu'a akwai tamanin Allah zai amsa muku hadisin al-imamu Ahmad al-imamu Muslim al-imamu Abu Dawud da kuma al-imamu Nasa'i kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fajtahidu fihi fid-du'ai ku dage a sujudarku wajen addu'a fid-du'ai da ya fada din nan atlaqal hadisa yani bi qawlihi fid-du'ai cewa ku yi addu'a ya nuna cewa kowace addu'a mutum zai yi ta idan yana sujuda walam yuqayyidhu saboda haka wannan ya shafi kullu ma yusamma du'aan kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i daban-daban in kana karanta hadisi zaka gani wannan shi yasa al-imam an-nawawi a littafin al-majmu' a mujallal na uku shafi na 471 yake cewa ita addu'an da aka ce mutum yayi idan yana sallah musamman ta nafila babu wata ka'ida a kanta zai yi addu'a wanda ya sawwaka gare shi da kamar addu'ar annabi kadai mutum yake da damar yayi a cikin sallah babu shakka da malamai sun yi bayani amma al-Imam Nawawi yace la'akari da hadisin nan yanda manzon Allah ya magana fajtahidu fihi fid du'a'i kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dage wajen addu'a yana nuna cewa ba sai nashi ba kana iya yin naka addu'an amma dai sharadi ya zamanto sallar tanafila ce wanda shine abinda malamai suke magana akai akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda shi ma yake nuna cewar yin addu'a a sallah ba laifi bane ba a sa addu'a cikin magana ba a sa addu'a a cikin magana take bata sallah anan hadisin Abdullah ibn Mas'ud da yake magana akan tahiyya wannan hadisi shahararre yana cikin littafin hadisai masu yawa yana sahihul bukhari kitabu abwab sifati salati babu ma yutakhayyaru min ad-du'a ibada at-tashahhudi wa laysa biwajibin hadisi 108 annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karantar da addu'a tahiyya yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu sai mutun ya zabi addu'an da ta bashi sha'awa mutun ya zabi addu'an da ta bashi sha'awa bayan ya gama tahiyya fa yad'u ya roki Allah kafin ya sallama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fada wato ya nuna cewar bayan ka gama tahiyya kana da damar kai addu'a ka roki Allah bukatunka kafin kai sallama wace irin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'jabahu duk addu'an da ta bashi sha'awa so wadannan hadisai ga hadisin Huzaifa sannan ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun yayi addu'a bayan gama tahiyya kafin sallama sannan ga addu'a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurni idan mutun yayi sujuda ya dage wajen addu'a wadannan hadisai suna nuna cewar babu laifi idan mutun yana sallah yayi addu'a ya roki Allah min amri dunya wal akhira wani abu da ya shafi al'amari na duniya ko lahira in ka duba bayanin al-Imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani Fathul Bari sharhi sahihul Bukhari a mujallad na biyu shafi na 266 yayi magana sosai game da cewa ba sharadi bane ka tsaya kan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam kawai so zikiri nau'i na uku shine addu'a fi salatin muwafaq lima fi alquran addu'a da kaji an ce an baka damar kayi ta a cikin sallah wanda malamai suka tabbatar da wannan bisa la'akari da hadisai ita ce addu'a da ta dace da irin addu'o'i na alqur'ani idza kana du'a fi salati muwafaqan lima fi alqur'an aw kana yashbahu ma fi alqur'an addu'a da aka ce zaka iya yin ta a sallah ta dace da tsarin addu'o'in alqur'ani koda ba ta cikin alqur'ani wa hiya al-adiyatu allati yastahilu talabuha min an-nasi malamai saboda ma su raba kada yin magana a sallah suka ce abinda zaka roki Allah a cikin sallan ya zama roƙon da zaka yi dan adam bai iya maka sai Allah to wannan sai a ce addu'a kake amma idan abinda zaka roka dan adam yana iya maka to wannan magana kake don me don a raba kada yin magana a cikin sallah mu lura da wani abu hadisi da muka fara karantawa hadisin Muawiya bin al-Hakam yanda labari ya zo ana sallah ne wani ya atishawa da wannan ya atishawa sai ya ce masa me yarhamukallah kalmar yarhamukallah ba addu'a bace addu'a ce amma duk da haka sahabbai suna mai tsawa suna hararan sa da yaga hararan yayi yawa shi kuma yayi magana me kuke ta kallo na suka kama buga cinya bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita wannan sallah wani nau'in magana dan adam bai inganta ai ba a cikin ta dai tasbihi sai abin da ya shafi takbiri sai abin da ya shafi tilawar alqur'ani kaga manzon Allah bai kawo addu'a cikin ta ba kuma addu'a ce wannan sahabi yayi wannan yana nuna maka cewa addu'an da yayi malaman fiqhu suna da fahimta cewa wannan addu'an jinsin magana ce yarhamukallah Allah ya maka rahama rahama Allah yana yin ta gabawa sannan dan adam ma yana yin ta gabawa Allah yana wa bawa rahama sannan mutum ma yakan yi rahama gabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai kaga rahama kenan Allah yana yanta dan adam yana yanta to tunda rahama Allah yana yanta dan adam yana yanta in ka roke ta a sallah malaman fiqh suna cewa anan ka saba kaida saboda tana jinsin magana addu'an da ake cewa zaka yi babu laifi ita ce buƙatar da zaka roki Allah wanda dan adam bai iya maka sai shi Allah dan adam bai iya maka sai shi Allah kadai wannan buƙata ita ce kadai malamai suke ganin babu laifi dan mutun yayi ta koda a ce ba lafazin annabi Muhammad bane misali Allahumma ghfir li zambi ya Allah ka gafarta min zunubi na akwai wanda ke iya gafarta zunubi babu sai Allah amma akwai Allahumma ghfir li zambi misali cikin addu'o'i da manzo yayi misali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ibadarsa ba za ka samu haka din kai tsaye ba sai dai ya taho a wani nau'i ko da wani siga kamar yanda yazo a cikin addu'o'i da ake tsakanin sujuda guda biyu wajannibni shaytan ya Allah ka nisantar da ni daga shaytan akwai wanda zai iya nisantar da kai daga shaytan in banda Allah saboda haka wannan addu'an ma babu laifi fala tabtulu salatuhu anan sallah bata baci ba wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suke fada tun daga masabata al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Ahmad bin Hanbal wadannan littafai da muka kirga in ka duba duk zaka gani hatta masabata al-imam Shafi wadannan masabobin gaba ɗayan su suna cewa addu'an da aka baka damar kai a sallah ita ce addu'an da buƙatar da kake roƙa wani bai iya maka sai Allah ko dai ta duniya ko ta lahira to wannan akasarin malamai na cewa don kai wannan addu'a babu laifi don kai wannan addu'a babu laifi na hudu nau'i na hudu nau'in addu'a na hudu zikiri addu'a fi salati ghayra al-muwafaq lima fi al-Qur'an addu'an da mutun zai yi a sallah addu'an da bata dace da tsarin al-Qur'ani ba fa misali idza kana du'a fi salati ghayru muwafaqin lima warada fi al-Qur'an min al-adiyati al-ma'sura mutun yayi wasu addu'o'i a sallah wadannan addu'o'i ba su dace da tsarin addu'o'in al-Qur'ani ko ko addu'o'i da suka zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shin sallar mutun tana baci ko kuwa a'a babu shakka akwai malaman da suke cewa sallar tana baci idan mutun ya shirya makansa wata addu'a a sallah sallarsa tana iya baci me ake son a nisantar da kai ana so a nisantar da kai daga yin magana a sallah Allah ya sa mun gane don wannan ittifakan duk wanda yayi magana a sallah sallarsa ta baci amma akwai nau'in maganar da aka halatta shine zikirin Allah to zikirin Allah na akwai kaidi akwai ka'ida addu'an da zaka yi a sallah ana tsoratar maka kada ta addu'an ka koma yin magana a sallah Allah ya sa mun gane kada fa ta yin addu'an ka koma yin magana a sallah saboda haka yasa malamai suke sharuda akwai da dama malaman sunna wadanda suke ganin da zaka tsaya ka rike addu'o'in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallarka shine mafi dacewa kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah babu laifi don kai wata addu'a babu laifi don kai shirya makanka addu'a amma ana tsoro kada wajen shirya makanka addu'a kai magana idan Muawiya bin al-Hakam zai ce yarhamuka Allah sahabbai su daka marharara saboda ya ce yarhamuka Allah yarhamuka Allah ba wata kalma da ta saba ma kaida ko sannan kuma da larabci aka yi yarhamuka Allah amma sahabbai suna marharara saboda me magana ce a cikin sallah to bare kuma wanda ya shirya makansa wata magana ta daban sabanin ma abin da ya danganci zikirin Allah don haka yasa aka samu sabani tsakanin malaman sunna dangane da wanda zai tsara makansa addu'a a sallah addu'an da ya tsara makansa bata zo da tsari na alqur'ani da sunnar manzo ba in ta zo da tsari na alqur'ani da sunna wannan babu laifi shine abin da muka faɗa akasarin malamai sun ce ba laifi kamar ka ce Allah ka gafarta min Allah ka bani aljanna Allah ka nisantar da ni daga shaytan Allah ka bani saukin jikina misali wadan babu mai warkarwa sai Allah ko babu mai gafara sai Allah babu mai iya baka aljanna sai Allah babu mai iya tsayatar da kai daga wuta sai Allah wadannan abubuwa da kake roko wanda dan adam bai iya maka to ana cewa addu'a ce tsantsa amma idan dan adam zai iya maka to malamai na cewa karkai dalili saboda Muawiya bin al-Hakam addu'an da yayi wa wanda yayi atishawa yace yarhamuka Allah rahama dan adam kan iya wa mutum shi yasa sahabbai suka daka mar harara wato kenan kamar jinsin magana ce mutum yayi a sallarsa wannan dalili yasa da dama malamai suke cewa da zaka tsaya kan addu'o'in manzo da kafi dacewa saboda me saboda ita sallah tana da ka'ida duk wanda yayi magana a cikin ta da gangan sallarsa tana baci to idan ko zaka tsara makanka addu'o'i ba mamaki ka koma yin magana a sallah kuma sallah ta riga ta lalace sallah ta riga ta lalace idan kana du'a'u fi salati bi an kana la yamtani'u talabuhu minan nas roƙon Allah kake yi Allahumma rzuquni ya Allah ka azurtani annan babu laifi babu laifi ya Allah kai min arziki sai yace Allahumma rzuquni dinaran Allah ka bani sallallahu wa nahwi zalika to wannan shine abinda zaka taras a cikin littafai na fiqhu kamar bada'i'u sana'i'a kamar mawahibul jalil jawahirul iklil al-mughni na ibn qudama da sauransu saboda la'akari da hadisin muawiya bin al-hakam annan nabi sallallahu alaihi wasallam inda tashmitil atisi inda tashmitil atisi adda tashmitil atisi kalaman mufsidan lis-salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki gaidaman da yayi atishawa a matsayin magana ce da take iya bata sallah lima fihi min khitab lil adami saboda kamar magana kake ga dan adam idan mutum ya atishawa kace yarhamuka Allah magana kake da shi saboda ka jinsin magana ne da zai iya bata maka sallah wa qasdi qada'i haqqihi kamar kana neman kamar biya ma wannan mutumin wata bukata ne wayin kana du'a'an sigatan ko da yake addu'a ce kafurta addu'a ce ka furta yarhamuka Allah amma tamfar magana kake da shi wa hada sigatuhu min kalamin nasi wa in khataba Allah ta'ala ko da yake magana ce mutum yake kamar yana roƙon Allah amma dai siga ce ta maganar mutane fa kana mufsidan saboda haka sallar mutum tana lalacewa bi sigatihi abinda ya tabbata kenan a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin babu laifi dan mutum ma yayi addu'a din babu laifi dan mutum yayi addu'a din a cikin sallah akwai masu ganin haka shi yasa Sheikhul Islam yake cewa akwai sabani dangane da matsalar ta addu'a a cikin sallah wadanda suke ganin babu laifi dan kai addu'a a cikin sallah ka roki bukatunka dalili saboda na farko akwai aya ta 32 ta suratul nisa'i wace Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalassa Allah da yace ku roke shi falalassa tunda Allah yace ku roke shi falalassa sai malaman suka ce tunda Allah yace mu roke shi kaga kenan sai in dage in yi ta addu'a sannan akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa sallallahu kullu shay'in ku roki Allah komai hatta shis'a fi na'ali har igiyan takalmi idan ya tsinke ku roki Allah fa inna Allah azza wa jalla in lam yuyassirhu lam yatayassar domin idan Allah bai sauke maka ba ba za ka same shi da sauki ba kaga hadisin Aisha sallallahu kullu shay'in aya ta suratul nisa'i was'alullaha min fadlihi wadannan dalilai su suka sa aka samu malamai da suke cewa babu laifi don ka roki Allah komai amma wadannan hujjoji babu shakka suna da rauni hujja da ayar alqur'ani ta suratul nisa'i tana da rauni wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalansa me yasa aka ce hujja tana da rauni saboda a wurin Allah bai ce a cikin sallah ba ko ya faɗa Allah bai ce a cikin sallah ba ku roki Allah falalansa saboda ka roki Allah falalan Allah a lokacin da kake roƙonsa amma ba sharadi ne zama a cikin sallah ba ana magana ne akan sallah ita sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da alqur'ani wanda cikin alqur'ani aka samu suratul nisa'i aya ta 32 manzon Allah yake gaya masahabbai ita wannan sallah babu abin da ke inganta a cikin ta sai dai jinsin zikirin Allah subhanahu wataala kaga kenan da a ce akwai damar ai ta addu'o'i babu shakka manzon Allah zai fada bare ma dalilin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda addu'a ne wanda sahabi yayi wani yayi atishawa yace masa yarhamukallah kaga addu'a ce a dalilin haka manzon Allah yayi magana cewa ita sallan nan babu wani jinsin magana na dan adam wanda ke inganta a cikin ta sai dai abin da ya shafi tasbihi takbiri tilawata alqur'ani kuma akwai labari da aka samu daga sayyidina ali sayyidina ali kana yaqnutu fi salati alfajr yana yin alqunut a sallar asubahi yad'u ala man nawahu ai adahu yana yin addu'o'i ga wadanda suka yi adawa da shi yana yin addu'o'i saboda haka sai aka dauki wannan a matsayin dalili da yake nuna cewa kana da damar kai ta addu'a a cikin sallah yadda kaga dama babu ka'ida malamai suke cewa wannan ba hujja bace saboda Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne shi ma yana cikin dadaddun sahabban manzon Allah wadanda suka fara musulunta ya aika ma sayyiduna Ali sako yana ce masa amma ba'adu fa idza ataka kitabi haza idan wasiqa na din nan ta iso gare ka fa'id salataka sai ka sake sallanka saboda kana magana a cikin sallah da shi kaga kenan maganar addu'a ba kowace ce mutum yake da damar yayi ta a sallah ba ana me ana tsoron kada ka koma yin magana fa a cikin sallar ka wannan in ka duba bada'i'us sana'i' mujallal na farko shafin 237 zaka gani saboda haka fahimta mafi rinjaye na hujja ita ce zaka yi addu'a a cikin sallah babu laifi amma addu'an da zaka yi a sallah kai kokari ka tsaya kan addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abinda mutum yake nema a rayuwarsa manzon Allah ya saka cikin addu'arsa duk abinda mutum yake nema a rayuwarsa manzon Allah ya sa a cikin addu'arsa wannan shine matakin farko idan zaka yi koyi da sallar annabi sallu kama ra'aitumuni usalli amma da kai sallan sai ka ware addu'o'in annabi ka zubar sai ka shirye naka ka shigar anya kai irin na manzo wannan shine tambaya Allah ya sa mun gane idan manzon Allah zai ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah ai an gaya maka ga irin addu'an da annabi ke yi a sujuda ko an gaya maka ga irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa na Abubakar kafin yayi sallama addu'o'i da manzo yake tsakanin sujuda biyu duk wadannan an gaya maka amma da ka tashi yin sallan sai ka ware wadannan addu'o'i saboda basu dace da bukatunka na yau ba ka tsara naka sai ka shigar a wannan guri babu shakka kai sallah irin ta manzo amma dai ba 100% ba don haka malamai da yawa suke cewa ka tsaya sallar ka tayi kama da ta annabi Muhammad zikirin ka a sallan yayi kama da na annabi Muhammad addu'ar ka ma a sallan tayi kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mataki na farko wanda babu musulmin da zai ce bai kamata ba ko akwai a ce dai sallar ka gaba ɗaya 100% irin ta manzon Allah ne ya kamata ko a'a kaga ya kamata a ce addu'ar ka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman saboda ita addu'a tana da ka'ida mu idan a sallah ne kamar yadda muka faɗa akwai hadari game da tsara addu'a a sallah malamai sun yi sabani dangane da shirya addu'a a sallah idan zaka shirya addu'a a sallah akwai ka'ida ka'idar ita ce addu'an ka din nan ta dace da tsarin addu'an da yazo cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah idan ta saba ma wannan tsari to tana komawa babin magana a sallah sallar ka ta baci wannan shine abin da galibin malaman sunna suka faɗa kuma akasarin waɗannan littafai na fiqhu da muka kirga sunayensu idan ka bude haka zaka samu to tunda yake akwai gargadi game da ita kanta addu'an da mutum zai tsara ma kansa a sallah akwai sharuɗa cika su yana buƙatar ka san ka'idoji wannan dalilin yasa malami wani malami daga cikin manyan malamai na Saudi da ake kiransa Sheikh Bakar Abu Zaidin Marigayi Allah ya masa rahama ya rubuta littafi tashihud du'a'i wannan littafin yana da muhimmanci saboda yana gyara mana kurakuran da muke game da addu'a yana nuna cewa kafin ka tsara addu'a akwai sharuɗa kuma ya shirye waɗannan sharuɗa a ciki saboda lafazin da za ka yi yana da kyau ka sani magana ce kake da Allah subhanahu wa ta'ala ashe ba kowane lafazi za a yi amfani da shi wajen tsara addu'a a cikin sallah ba sai lafazin da ya zama akwai daraja Allah subhanahu wa ta'ala, sannan lafazin da zai zamanto ba zai zama a dalilin sa sallar ka ta baci ba. Wannan yasa malamai suke ganin idan ba za ka iya kiyaye waɗannan sharuɗa ba, ka tsaya kan addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shine yafi dacewa gare ka. To sai nau'in addu'a kashi na biyu, nau'in zikiri kashi na biyar wanda babu laifi game da shi, shine budi galiman. Budi galiman magana ne, liman yana sallah ya karatun sai kakare sai ka bude mai magana kai da shi. Wancan mutumin yana sallah yayi attishawa, sai wani ya ce yarhamukallah, aka yi masa gargadi. Idan liman yana karatun sallah sai ya kakare sai ka tada shi, kai ma magana kai da shi. Amma shin wannan jinsin magana an hana ka? La, yana daga nau'in zikiri wanda shari'a ta halatta, shine ake kira al-fathu 'alal musalli, ka bude karatun mai sallah, ka bude karatun mai sallah. Wato idan mutum yana cikin jam'i sai ya zamanto liman ya samu matsala wajen karatunsa, liman ya samu matsala wajen karatunsa, sai kai ka tada shi, wannan babu laifi. Amma akwai ka'ida shi ma akai, wanda malamai suna cewa na farko ya kasance an yakuna al-fathu alayhima min khariji salati, idza fataha ala al-musalli al-munfarid aw ala al-imam shakhsun min khariji salati aw fi salatin ukhra fala tabtulu salat wa hadha huwa ar-rajihu. Mutum ne yana sallah wani ba a sallan yake ba, yana zaune a gefe, sai ya ji liman yayi kuskure ya tada shi, saboda liman ya dauki umarnin wannan, kaga kamar magana suka yi kenan. In ka lura kamar magana suka yi, dan liman yana sallah, yana cikin sallah sai ya kuskure wajen tilawa, wani na zaune shi ba sallan yake ba, sai ya tada liman, sai ya tada kai da kake sallah, ko liman ko wani yana sallah din, wancan da yake baya cikin sallah sai ya tada kai, da ya tada kai sai ka amshi gyaran da ya maka. Kun yi magana ko bukuyi ba? Kun yi magana, kun yi communicating. To wannan magana da kuka yi tana bata wancan sallah, bata bata sallar shi, domin me? Ana duba asalin abin da ya maka. Asalin abin da ya maka shine ya tada kai a sallah, wanda kuma shi ma akwai hujja a kansa a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suke faɗa, mazhabar al-Imam Malik. Shi kansa al-Imam Malik abin da yake fatawa akai kenan a littafin Al-Mudawwanatul Kubra, mujallad na farko shafin 103, da littafin Mawahibul Jalil, Jawahirul Iklil, wadannan duk littafai ne na fiqh ta sashin mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hakanan al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalili saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-Imam Muslim, man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbah fa innahu idha sabbaha iltafattu ilayhi, kamar yadda muka karanta a baya. Dan inda aka samu bukatar ayi gyara maliman ko ayi gaya masa wani abu, idan aka yi tasbihi liman zai gane. To tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka, wannan ya nuna cewar koda wani ne wanda baya cikin sallah ya gyara ma wanda ke cikin sallah, sallar ba ta baci. To amma akwai wanda ke ganin sallar tana baci, sallar tana baci idan ya kasance, idan ya kasance wato ana cikin sallah, kana cikin naka sallah, ta inda sallah take baci. Kamar misali kai kana sallah, wani yana sallah, wancan da yake sallah sai ya kuskure sai kai ka tada shi, kuma wannan da yake sallah ba limamin ka bane, to sallar tana baci domin kun kai ga magana kenan a sallolin ku. Wato ya kamata kenan ka fita sha'anin sa, tunda shi sallar sai yake kai maka naka. Akwai masu wannan fahimta babu shakka, wanda ke ganin cewa matukar ba shi mai yin gyaran ba a sallah yake ba, wannan babu laifi. Amma in yana cikin wata sallah ne, wani yana cikin wata sallah yayi ma wancan gyara, to sallar tana baci, saboda ya kai ga kenan suna magana a tsakanin juna, kuma abinda babu larura a kansa. Duk da cewa akasarin malamai suna nuna babu laifi, duk abinda ya shafi gyara ga sallah baya bata sallah, wanda shine abinda galibin malaman sunna suke fatawa akai. Amma bai hana a samu waɗanda ke da fahimta da ta saba wannan. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi game da abin da ya shafi magana a sallah abin da duk ake nisantar da mutane game da shi wato shine yin magana a sallah maganan nan kuwa da kowane harshe akai tunda shi wanda yayi wancan magana din da larabci yayi ana sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzon Allah yace ita sallan nan ba a yin magana a cikin ta kaga ya nuna cewa da kowane harshe babu kyau kai magana ana cikin sallah idan mutun yayi sallar sa tana iya baci don haka idan ya shafi budi ne ga liman malamai na cewa babu laifi idan zaka bude karatun liman wannan ya tabbata a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Miswar bin Yazid yana cewa shahidtu rasulullah qara'a fi salati na halarci wata sallah manzon Allah yana cikin sallah yana karatu fata'aya fi ayatin sai manzon Allah ya samu tangarda game da wata aya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni mutun ne kaman ku saboda haka ina iya samun irin wannan fa qala rajulun ya rasulullah bayan an gama sallah babu wanda yayi ma annabi gyara bayan an gama sallah sai wani mutum yace ya rasulullah innaka tarakta ayatan ka bar wata aya ka tsallake wata aya kala sai yace fahala adraktaniha me ya hana ka riskar da ni ita wannan aya manzo Allah yake ga yamar me ya hana ka riskar da ni ita wannan aya hadisin yana sunan ibn abi daud kitabus salati babu tafri'i abwabi ar-ruku'i was-sujud hadisin 773 in ka duba التلخيص الحبير نا ابن حجر الأسقلاني مجلد نهود شافعي دليل قوم شاتك وصلنا كوي حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ينا تشكين وتصلى فقرأ فيها ينا كرتو أشكين صلى فلبس عليه سكرتون يريكي تشمسا لبس فلما انصرف لوك تشين ديقم صلى akwai Ubay ibn Ka'ab a cikin sahabbai yace masa asallaita ma'ana kai sallah tare da mu yace na'am sai manzo Allah yace fa ma mana'aka an taftahaha alayya me ya hana ka bude min wancan aya da ta kakare mini shi ma yana sunan Abi Dawud hadisi 907 wanda Ibn Hajar al-Littafin at-Talkhisul Habir yayi magana akan waɗannan hadisai guda biyu waɗanda dukkan su al-Imam Abu Dawud ya ruwaito yana cewa yadullu hadisani ala mashru'iyyati al-fath 'ala al-imam mutlaqan wannan yana nuna cewa halal ne a tada liman idan liman ya kakare in ka duba sharhin sunan abi daud aunul ma'bud a mujallad na uku shafin 124 wannan yana nuna cewa halal ne a tada liman an ce mutlaqan koda mutumin da zai tada liman din ba a sallan yake ba shi yasa aka ce mutlaqan wato malamai suna kafa hujjoji da waɗannan hadisai akan cewa ba laifi bane saboda an tada liman magana ce amma maganar saboda gyara ne wannan shi yasa duk malamin da zai yi magana akan babu kyau ayi magana ana cikin sallah sai yace in bai shafi maslahan sallah ba in bai shafi gyaran sallah ba maganar da za a yi saboda a gyara sallah wannan babu laifi har ma malamai na cewa koda za ta kai ga ayi da wani yare ne idan limamin ya rikice yanda babu yanda za a yi sai an mar magana na taba bin wani mutum ni ban taba ganin irin wannan sallah ba na taras ana sallar jam'i kafin ma in zo so daga sun yi raka'a biyu amma bayan na zo an yi raka'a biyar kaga kenan guda bakwai ko to ni dai da aka yi hudu sai na zauna saboda an zo zanguna iyakan nawa kenan sai na zauna liman ya miƙe yayi ta miƙewa kuma duk raka'a hudun nan da aka yi da na samu gaba ɗayan su bai zauna a kowanne ba kaga limamin ya rikice gaba ɗaya ya rasa me ma ya kamata yi sun yi subhanallahi sun gaji sai bin shi kawai suke yi to da aka yi hudu sai na zauna ya ƙara guda ya zauna ya gaji kenan da kansa ya zauna yayi tahiyya yayi sallama aka ce liman kai mana sai ci tubu ku gaya min ba to me za a gaya marka ga an ce subhanallahi bai gane ba sai a ce don Allah ka tsaya hakali karaka wanda ya faɗi wannan sallar sa ba ta baci ba dalili saboda an kai makurayen da liman ba zai gane yanda za a yi gyara ba sai an mar Hausa saboda haka sai ka ce don Allah ka tsaya rakawoyin sun isa so wannan ya gwada cewar idan za a yi magana a sallah saboda gyara baya ɓata sallah sayyiduna ali yana cewa idza istat'amaka al-imamu fa at'imhu idan liman ya nemi ka ciyar da shi abinci to ka bashi abinci wato kamar yana gwada cewa liman yakan samu yunwa a lokacin da yake karatun sallah wannan jarabawa ce ta Allah subhanahu wata'ala duk karfin haddan mutun yana iya samu wannan kuskure idan yana limanci shi yasa ibnu hajar al-litafin at-talkhis al-hadir مجلد نهود الشافع دليل دقوم شارت قوس يكيتشيوا صح الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي حديث يا إنغانتا وتدك سيدنا علي سيدنا علي ينتشيوا إذا اللي من يابك أتشيد شي أبنتي تو أتشيد شي باوي أبنتي ذاك ميك أمر با وتوين أنفين إذا اللي من يزمن تو كاراتون ناسا يا كاكري إنك دوب لسان العرب مجلد نترى الشافع دليل الشرين دقايا إذا أربج عليه في قراءة الصلاة واستفتحكم فافتحوا عليه ولقنوه وهو من باب التمثيل وتوينا دقنو إن مثالي أمغانا إذا اللي من ينابكاتا تيمكوكو تيمكامر أنس بن مالك ينشيوا كنا نفتح على الأئمة على أهد رسول الله منكسا شيء أزامن منظر الله منا تاير دليما مي inji Anas bin Malik wato tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya kakare ana ta da shi wannan yana cikin al-Mustadrakul Imam al-Hakim Kitabul Imamati wa Salatil Jama'a babu ta'min hadisi na 961 ga Abdullah ibn Umar sahabin manzon Allah ne yana sallar magariba ya karanta Fatiha ka duba Abdullah ibn Umar babban sahabi ya karanta Fatiha gaba ɗaya sai kowace sura ma ta gagare shi kowace sura ma ta kasa zuwa mar sai Nafi'u yace masa idza zulzilatil ardu zilzalaha kaga sai kamo masa wata sura ta ƙasa za a ce ta ƙasa wanda yake ma wato daga cikin surori gajeru yana faɗa kuwa sai Abdullah ibn Umar shi ma ya cafka sai ya karanta ta zuwa ƙarshe akai sallah wannan yana as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi in ka duba bada'i'us sana'i' al-imam al-kasani ya kawo wadannan bayanai duka game da yadda abu ya auku zamanin manzo da zamanin sahabbansa saboda haka dan mutun ya tayar da liman malamai suna cewa fala tabtulus salatu bizalika amma duk da haka a mazhabata al-imam malik akwai sharadi kuma sauran malaman fiqhu ma suna yin bayani game da wannan sharadi cewa idan liman bai kai ga yin ruku'i ba idan liman ya kai ga yin ruku'i ba daidai bane ka ce zaka tada shi saboda ya bar mahallin gyaran ko kuwa ya kasance limamin ya tsallake ayan idan limamin ya tsallake ayan har ya shiga wata to ka kyale shi wancan ayi riga an batta karshe in ka tada shi sai ya rikice ma sai ya kasa gane daga ina zai dauko sannan waɗanda za su yi gyaran ya kasance waɗanda ke bayan liman za ka samu mutum yana ƙarshen sahu ya faɗa na tsakiyan sahu ya faɗa na gaban sahu ya faɗa to a irin wannan ɗin kuma sai a samu kuskure ta wajen masu tayar da shin ta yiwu wani gyaran da zai masa ya zama barna ne maimakon surar da liman yake ciki domin akan samu ayoyi wanda za ka samu suna da kamanni wata ayat tana wata sura amma akwai irinta a wata sura to idan liman yana wannan karatu wancan da ke ƙarshen sahu bai ji tilawarsa ba Allah ya sa mun gane bai ji tilawar ba saboda nisa da yake da liman saboda haka bai iya bambanta wace sura ce limamin yake karantawa ba saboda haka shi wancan da yake ƙarshen sahu sai ya tada shi akan wata sura da wannan ayat take ciki sabanin wanda liman yake karantawa don haka liman sai a dada rikitar da shi sai ya koma wata suran ma gaba daya a maimakon a masa gyara wannan dalili yasa malamai suke cewa masu gyaran su zama a gaba sannan kuma waɗanda za su yi gyaran sharadin sa ya zama liman bai ci gaba da karatun wata sura ko wata aya ba in ya ci gaba to a kyale shi kawai domin ita sallah dama aya guda idan cikakkiya ce tana wadatarwa a bayan Fatiha Allah ya sa mun gane اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wanda ke cewa idan ana karanta liman yana karatu ya kawo ikira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma mu sukan yi mai salati naga tambayar kenan ko ma mun sukan amsa da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sukan yi mai salati wannan ko zikiri ne salati zikiri ne addu'a ce ai addu'a gaba ɗaya mun yi bayani cewa nau'in zikiri ne saboda haka idan liman ba maliman ba koda kana sallari kaji an kira sunan annabi babu laifi don kayi mai salati amma kayi salatin nan a sirrance kayi salatin a sirrance wannan yana cikin littafin Sheikhul Islam Majmu'u Fatawa yana cikin Majmu'u Fatawa na Sheikhul Islam yana cikin Mawahibu Jalil littafin fiqhu na masahaba ta al-Imam Malik za ka yi salatin amma a sirrance bai kamata a bayyana bayyanawan shine kuskuren اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك